amarya matar aure idan miki ke aure
miki ake ran aure
na gaida mai san aure
amarya matar aure
banda mai kin aure
miki ake ran aure
zamu koro gwagware
yawa matar aure
amarya dandar daure
miki ake ran aure
kalan kuwa ta kare
amarya matar aure
idi shugo ya tsere
miki ake ran aure
anan gurin babare
amarya matar aure
da ke da shi ba ware
miki ake ran aure
rufin asirin tare
amarya matar aure
wani farin cikin sai aure
miki ake ran
zaman ku ko zai dore
amarya matar aure
zaman ibada sai an jure
miki ake ran aure
ka kuma ne kyara mata kuna fadin sunakin aure kaburin dan mata ne ta zama matar aure ni a bikin aure na gadan da zan yan mata burin ya mata ne ta zama matar aure
a bikin aure mun gadan da zan yan mata
a bikin aure na gadan da zan yan mata burin duk mace ne ta zama matar aure
a bikin aure mun gadan da zan yan mata burin yan mace ne ta zama matar aure
a bikin aure ba macen da kinkin aure sai dai in har lokacin ta bai bana aure Allah ne ke da dukan wa'adin aure idan an zo lokacin ka sai kai aure kuma yo fatan arziki wa juna tare domin duk inda dare sunan ku amare farbe sake gaida duk matar aure samari kowa ya fidda matar aure
a bikin aure mun gadan da zan yan mata burin yan mace ne ta zama matar aure
ko ku ta so yau gani da nasihar aure dan mata an ce kuna gudun yin aure an ce kun cika burukan mazajen aure sai me tarin dukiya kuke son aure ku bar haka ya arzikin mutun zai tsere ku zaɓi nagarta sanin mutuncin aure kuna ta zama wai kina jiran mara aure soyayya ka aure mai tsari maka aure
a bikin aure mun gadan da zan yan mata burin yan mace ne ta zama matar aure
ko a taron aure komai wuya zan jure dare ko rana mata suke kada kore to ashe batta za ta iya zarce turare akai gara ne ake daɗi bar jere da dogon buri kuke zama ba aure mazaje sun zo wajen ku neman aure to kuna yawo da hankalin su wa zai jure babu tsuntsu batar kuna ku zama gwagware
a bikin aure
biki wan shagali a dauke kai cin baure idan an cika tona tona ko aware idan kin samu miji ki je ki aure ki dan rage buri ki ce yazo ku yi aure kowa kika zabo rike shi tamkar kaure da zaman aure ake rufin asirin tare ribar dun mata ake rata matar aure to mata komai wuya adam ke aure
a bikin aure
tunani na ba abin da zai hana aure karatu ko kasuwa ba sa hana aure tunda so kauna za ku je ku zauna tare akan daudar duniya ku bar tere idan kin aure zaman gida ya kare da ke da mijin naki rabbana zai hore ku dan jama'ar zaman ku ba tun kware a dole in yo jinjina ga matar aure
a bikin aure
bikin aure na gadan da zan yan mata burin ya mace ne ta zama matar aure
a bikin aure mun gadan da zan yan mata burin ya mace ne ta zama matar aure
a bikin aure na gadan da zan yan mata burin duk mace ne ta zama matar aure
a bikin aure mun gadan da zan yan mata burin ya mace ne ta zama matar aure
burin ya mace ne zama matar aure a bikin aure na gadan da zan yan mata burin duk mace ne ta zama matar aure.